Daruruwan jama'a ne da suka fito daga karamar hukumar Wushishi ta jihar Niger Nigeria suka rufe babbar hanyar motar da ta hada garin Mina fadar gwamnatin jihar Niger da kuma garuruwan Kwantagora, Sokoto da kuma birnin Kebbi a daidai babbar gadan nan ta garin Zungeru. Wannan al'amari dai ya sa harkokin zirga-zirga sun tsaya cik har na kimanin sa'o'i 4 zuwa 5 a yankin. Tare da jefa matafiya akan hanyar cikin halin tsaiko. Masu zanga-zangar dai sun ce sun ɗauki wannan mataki ne domin nuna ma hukumomi takaicinsu akan rashin samun wutar lantarki a kusan illahirin ƙaramar hukumar ta Wushishi. Alhaji Ma'azu Sani da ke zaman shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙaramar hukumar ta Wushishi na ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar.
Binda ya dami al'umman ƙaramar hukumar Wushishi magana ne na wutan lantarki. Ba a samu wuta na awa ɗaya da rabi ma, wata rana wutan completely ma ba a samu. Muka tafi bidda transmission mu ji menene matsalan, suka ce sun samu wani obsolete transformers ne guda biyu amma an kawo su sabbi za su yi installing. In an yi installing wutan ma zai improving for 5 hours to 12 hours. To har yanzu kawo yanzu da muke maganan ga da kai wallahi babu wutan lantarki da
wannan lokaci kenan aka yi wannan.
For the past 6 months muka yi wanga agreement amma rashin wutan mu ya kai kusan shekara 3. Nan cikin taron ga da ka gani akwai masu aikin welder, akwai masu sana'a, akwai masu nikan injin da sauransu.
Shi ma dai wani shugaban matasan yankin na Wushishi ga abin da yake cewa.
Sunana Abdulkadir Homa sanwurin sarkin Wushishi. Abin da yasa muke rufe wannan hanya ba dan fada bane. Mu muna yi ne gwamnati ta san halin da muke ciki. Gwamna na Niger State ya ce nan da wata daya a lokacin da ya je maito za a kawo mu na wannan batun step down mu samu wuta. To yau gashi an wayi gari watan mu 6 wallahi wuta sai dai mu gani a wani gari.
To kokarin jin ta bakin kamfanin samar da hasken wutar lantarki na shiyar Abuja akan lamarin ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana kokarin shawo kan matsalar wutar lantarkin na yankin Wushishi. In ji kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace.
Na Wushishi ma in Allah ya yarda cikin sati daya zuwa biyu in Allah ya yarda za a bada transformer nan saboda gwamna Bukar Sani Bello ya bada umarni cewa
an sha musu irin wannan alƙawarin shiru.
Ai ba tsari yanzu dai ka san ban yanzu in tsaya da kai haka yin maganan ƙarya kafin zo in maganan nan nima na san maganan da na taka shi gwamna Bukar Sani Bello ya ce kar mu ma mutane ƙarya.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.